shi bayan barbo kuka na zuciya ta ban sallan da zai karshe ba
Tambaya na tunanin sai dai in mutuwa ta